saba da ni dake masoyiya wallahi sai dake ki yarda kin zamo muradi na ki yarda ke na bai wa sirri na ki bani hankalin ki zo zauna sama dake ya fa'alin ka dukiya ta I can't deny you you're the one who used to make my day meet on the fire when the yesu ya bata habibi
wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
wayaushe ne
a ce da ni gidan kudin tuntuba
wayaushe ne
za a bani ke in karo ki ba
wayaushe ne
auren mai ni dake muradi jini ba sa rabu da juna da kwar jini zaki ya kare suna wacan wata rana za kai ki har gidana suna gani kin zama mallaki na ni zan rike alkawalin ki zaki rike nawa na share hawa yanki kin dena kokawa ni zan zamo gatin ki zaki zamo nawa farin ciki mai dubi kike na dubawa I can't deny you you're the one who used to make my day meet on the fire when the yesu ya bata habibi
wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
wayaushe ne
a ce da ni gidan kudin tuntuba
wayaushe ne
za a bani ke in karo ki ba
wayaushe ne
auren mai ni dake muradi na
wayaushe ne
zaki zama mallaki na haba
wayaushe ne
a ce da ni gidan kudin tuntuba
wayaushe ne
za a bani